Truth or lie, the silence is revealing, and the empty sky, a hidden mound of stone. But the cat scan's eye sees what the heart's concealing. Nowadays, when everything is known, maybe love's an accident, or destiny is true. But you and I were born beneath a star of dazzling blue. Miles apart, though the miles can't measure distance. Worlds apart on a rainy afternoon. But the road gets dirty and it offers no resistance. So turn your amp up and play your lonesome tune. Maybe love's an accident, or destiny is true. But you and I were born beneath a star of dazzling blue. Dazzling blue. Dazzling blue. Roses red, fine white linen to make a marriage bed. And we'll build a wall that nothing can break through, and dream our dreams of dazzling blue.
Dugga da 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 da